Medina. Islam at Medina. Hadrat Muhammad Mustafa. Hadrat Muhammad Mustafa. Hadrat Muhammad Mustafa.
Yanda aka soma taro na kafa a jamhuriyar Niger da ya shafi jahohin kasar guda takwas na kungiyar nan da ta samu asali ta addinin Islama daga kasar Pakistan cewa da Jama'at Islamic Ahmadiyya a garin birnin Kwani taron da ake kira Jalsa Salana an buɗa shi ne a yau a garin birnin Kwani a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Tawa Malam Musa Abdurrahman da ya samu wakilci daga shugaban gundu umar birnin Kwani Alhaji Ibrahim Abba Dede da ya isarwa mahalarta taron da suka fito daga sassa daban-daban na jamhuriyar Niger sakon shugaban kasar da fara ministan jamhuriyar Niger
da sunan gubernator wanda bai samu damar halarta wannan wuri ba da sunan shugaban kasa Alhaji Muhammad Yusufu da sunan prime minister Brigadier Sini muna godiya da aka gayyace mu wannan wuri dan saban da tarbiyyar mu ta addinin musulunci lalle wannan kira da suka yi wajibi ne dan saban da dai sun tabbata kasar mu musulmi ce wajen kashi 9 bisa ɗari duka musulmi ne bayan haka nan lalle sun yi jawabi wanda ya gamsu saban da na fannin neman ilimi ga dukan musulmi dan ana so a yi ibada amsassa ya kamata a ce an yi ta da ilimi dan Hausawa suka ce ilimi shine lantarkin duniya lalle da ana cikin jahilci wani lokaci sai a ce a wannan karatu na boko bai cancanta ba ya kamata a tsaya ga makaranta ta Larabci ko ta Muhammadiyya to kun ga sun kwatanta muku annabi da kanshi ya ce ilimi a je ko birnin Sham lokacin da birnin Sham a nemi ilimi
zuwa farkon shekaru na 2000 ne ɗan ƙasar Pakistan suka soma shigowa da kungiyar Ahmadiyya a cikin ƙasar Niger inda kungiyar take gina masallacin ne da riyoji da famfunan murtsace da gina makarantun ne da cibiyoyin kungiyar a birane da ƙauyukan Niger maudu'in wannan taron na ƙasa na kungiyar Ahmadiyya na shekara-shekara na bana shine neman ilimi na addinin Islama da na zamani ya zamanto wajibi ga dukkan musulmai abinda ya sa shugaban Ahmadiyya na birnin Kwani ne na farkin baki cewa da missionar Mansur Kandiyo a lokacin da ya gabatar da hutuba ta musamman a kai a lokacin yiwa mahukunta da mahalarta marhabin da zuwa a cikin harshen Faransanci wanda Malam Mamma Suleiman ya fassara
idan muka duba a dukkan cikin irin karatu wanda suka ci gaba za ka gani ilimi shi ake ba muhimmanci don kamar yadda ake hudu ilimi shi ne hasken rayuwa don wannan dukkan musulmi ya kamata mu zamanto mun mai da hankali a kan neman ilimi khalifa na uku na jama'ar da na Ahmadiyya wato a ganin sa yace kowane musulmi dan Ahmadiyya bayan ya kore a kan ilimi na addini ya kamata a ce a kan ilimin boko yana da matsayi na college shi ne birere haka nan wannan khalifa na yanzu shi kuma yace ilimin college da kadan ne ya kamata a ce kowane musulmi dan Ahmadiyya yana da matsayin wato wanda yake matsayin nivo na bak ko kuma ce baccalaureate dan wannan a cikin jama'ar sayyidul ahmadiyya neman ilimi na boko da kuma na musulunci mu gaba muka bashi don haka ya kamata zamanto takatsantsan zamu yi mutiya yi da kuma dukkan masu fada a ji akan muhimmancin ilimi daga ƙarshe kince mana wata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna daga cikin waɗanda suke kula da kowane lokaci wajen ganin cewa mun bayar da mu wato ilimi na addini da kuma na boko da baki da
hukumomin kasar basu yi wasa ba a wurin wannan taron na ƙasa na kungiyar Ahmadiyya da matakan tsaro inda aka jirge gungu na musamman na 'yan sanda wasu a cikin farin kaya waɗansu a cikin ɗamara domin tabbatar da tsaro a wannan wurin ta la'akari da ababe marasa daɗin ji da ke faruwa a lokacin makamantan ire-iren waɗannan taro a ƙasashen ƙetare Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.